Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron tashar ta VOA Africa akan tasha ta VOA Africa akan mitoci 101.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Saroniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraro a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraro, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Aisha Sula ce tare da Muhammad Lalo. Muka shigo cikin shirye-shiryenmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Kotun kolin Najeriya da ke sauraron kararrakin zabukan gwamnonin karkashin jagorancin Muhammad Tanko ya cire gwamnan Imo.
Yadda magoya bayan jam'iyyar APC suka rika murna kenan a cikin harabar kotun koli.
To akan wannan batu da dambarwar dage yanke hukunci kan kararrakin zabuka da kotun koli take yi, za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku idan muka bude layukan mu nan gaba kadan a cikin shirin. Kamar kullun, lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar kari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna nan tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma fa duk sai an gama shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce a gobe Laraba majalisar za ta kada kuri'a kan batun tura tuhume-tuhumen da suke yi akan shugaba Trump na ga majalisar dattawan kasar. Wannan mataki dai zai kara kusanto da batun tsige shugaba Trump na Amurka da aka wato sa a gaba. Pelosi ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar jim kadan bayan wata ganawar sirri da suka yi da 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar ta wakilai, wacce kusan wata guda da ya gabata ta kada kuri'a amincewa da tsige shugaba Trump bisa tuhume-tuhumen da suka shafi yin amfani da makaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko a binciken da majalisa ke yi. Sai dai duk da kokarin da majalisar wakilan ke yi na tura batun zuwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican, jama'a da dama na ganin zai wuya matuka a yi nasarar tsige shugaba Trump. Larry Sabato malami ne a jami'ar Virginia, yayin wata hira da ya yi da VOA ta kafar Skype ya ce
Andrew Johnson, Richard Nixon, and Bill Clinton, their reputations have all suffered significantly.
Yace sunayen tsoffin shugabannin Amurka da suka hada da Andrew Johnson, Richard Nixon, da Bill Clinton sun baci matuka sanadiyar hanyoyin da aka bi wajen tsige su, duk da cewa babu ko ɗaya daga cikin su da majalisar dattawa ta tsige shi a hukumance. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren karkaɗo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine. Yana mai bayyana al'amarin da abin da ba za a lamunta ba. A wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin, Rouhani ya buƙaci a kafa wata kotu ta musamman, sannan ya ce duniya fa gaba ɗaya na zura ido a kan ƙasar ta Iran. Haka zalika, a yau Talata wani mai magana da yawun ɓangaren shari'a ƙasar ya ce an damƙe wasu mutane saboda rawar da suka taka a karkaɗo jirgin, to amma bai bayyana yawansu da kuma nasabarsu da al'amarin ba. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, wato a yau Talata, Burtaniya, Faransa da kuma Jamus suka ce yin watsi da matsayar nukiliyar 2015 da aka cimma da ƙasar Iran ta yi ya sa basu da wani zaɓi illa su gabatar da al'amarin a gaban kwamitin sasanta takaddama da ya shafi wannan yarjejeniya. Ƙasashen sun ce su kan sun sauke nauyin da ya rataya a wuyansu kamar yadda aka tanada a jadawalin aiwatarwa, ciki har da ɗage takunkumin tattalin arziki ma Iran da kuma ɗaukar matakan gudanar da cinikayya da ƙasar. Yarjejeniyar wacce Amurka da China da Rasha su ma suka rataba hannu, an ƙulla ta ne da zimmar kauda fargabar cewa Iran na ƙoƙarin ƙirƙiro makaman nukiliya tare da gindaya wani wato tanaji na taƙaita shirin nukiliyarta. A madadin haka kuma sai aka dage ma Iran takunkumin da ya yi matukar illa ga tattalin arzikinta. An kwashe mutum sama da 30,000 da ke zaune a daura da Manila babban birnin kasar Philippines a wuraren da wani tsauni ke ta furzo da ruwan wuta da toka tun bayan da ya yi amai a ranar Lahadin da ta gabata. Masana ilimin kimiyya a cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta Philippines sun ƙara wato matakin gargaɗin zuwa mataki na hudu wanda ke nuna yiwuwar fuskantar mummunan aman wuta cikin 'yan sa'o'i zuwa cikin kwanakin da ke tafe. Renato Saladium shine shugaban cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa a ƙasar ta Philippines.
Sa nakalipas na 24 na oras patuloy ang pagsabog ng Taal Volcano.
Yace cikin sa'o'i 24 da suka gabata tsaunin Taal ya ci gaba da aman wuta. Idan muka yi ta ganin wasu al'amura biyu, na farko shine tumbudin tsurar wutar da kuma tokar da ke budewa a yamma da kudu maso yammacin tsaunin na Taal.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin namu. A Najeriya a yammacin yau ne kotun koli ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamna da aka yi a watan Fabrairun bara, Senator Hope Uzodinma a matsayin wanda ya ci zaɓe a jihar Imo a maimakon dan takarar jam'iyyar PDP da hukumar zaɓe ta ce shine ya lashe zaben. Wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda ta halarci zaman kotun, ga rahoton da ta hada mana.
Yadda magoya bayan jam'iyyar APC suka rika murna kenan a cikin harabar kotun koli bayan da lauyoyi 7 a ƙarƙashin jagorancin alƙalin ƙasar Tanko Muhammad suka kwashi sa'o'i 9 suna sauraron muhawara daga lauyoyi daban-daban. Kotun koli ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC Senator Hope Uzodinma a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Imo. Babbar kotun wacce ake wa lakabi da daga ke sai Allah ya isa ta baiwa hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa umarnin da ta karɓe shaidar cin zabe daga hannun dan takarar jam'iyyar PDP Emeka Ehedioha ta mika shi ga Senator Hope Uzodinma ba tare da wani bata lokaci ba. Anan lawyer Hope Uzodinma Olushola Oke shine yake mana jawabi yana cewa
Imo's election petition was about exclusion of votes, the total votes amounting to 213,695 votes. This has been the case, and we thank God Almighty today that the Supreme Court saw the point we are making, that it is not a complaint about units but a complaint about collision of results.
Olushola Oke yace kare da muka shigar ya jibanci rashin kidayar kuri'u ne da ba a yi jimlar su daidai ba. Akwai bambancin kuri'u 213,695 waɗanda ba a yi jimlar kirgen da su ba, kuma kotu ta duba ta tabbatar da sahihancin korafinmu, ta ba wa ɗan takararmu mukaminsa akan wanda shi ne ya ci zaɓe da yawan ƙuri'u da suka fi na abokin karawarsa. Amma ga wani ɗan asalin jihar Imo kuma mai goyon bayan Emeka Ehedioha, Dr. Oke Mbonu ya nuna ɓacin ransa ne a game da hukuncin, inda ya ce shi ma fa ya fidda ransa a Najeriya baki ɗaya. Saboda wannan hukunci ya bashi tsoro kuma ya bashi mamaki, shi bai san inda ƙasar ta dosa ba.
I've lost hope in the country. As a matter of fact, I have to be frank. I've lost hope. I don't know where the country is going.
Yanzu dai ana sa ran ranar Litinin 20 ga wannan wata na Janairu za a yanke hukunci akan zaben Kano da Sokoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina da wannan rahoto. A karo na biyu, babban kotun kolin Najeriya ta sake dage sauraron kwararrakin zaɓe na wasu jihohi ciki har da jihar Bauchi, inda tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar na jam'iyyar APC ke kalubalantar nasarar zaben gwamna Senator Bala Abdulkadir Muhammad na jam'iyyar PDP. Idan ba a manta ba, tun da farko kotun sauraron kwararrakin zaɓe a Bauchi ta tabbatar da nasara da dan takarar jam'iyyar PDP ya samu a zaben shekara ta 2019. Haka ma kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe da ke Jos ta tabbatar da nasarar da Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya samu. A dangane da ɗage sauraron ƙarar da kotun koli ta yi a yau Talata, wakilinmu na jihar Bauchi ya zagaya cikin garin Bauchi, inda ya tattaro ra'ayin jama'a cikin gari da kuma mazauna.
Sunana Muhammad Kadir Abdullahi wanda inkiya KB Alaba. So ni magana da zan fada anan shine ra'ayina shine a bari tunda hukunci ya gagara yankuwa zai iya kawo mana cigaba cikon baya kan gaba a game da wannan mulki da yake tafiya. Mu burin mu a jihar Bauchi shine a kawo mana cigaba ba damun mu jami'an APC ko PDP ba. Duk wanda ya zama yana da gaskiya akan wannan mataki a bashi a yanke hukunci kawai shine.
Ni dai yanci Allah sauka kawai Allah ya ba mu gaskiya gaskiya kadai shine din kiran da yima kotu shine ta taimaki talakawa ta gaggauta yanke hukunci ta ba mai gaskiya gaskiyan sa kawai shine ni abin da zan ci
ka gane wannan na shari'a din ka gane ba amfani saboda wannan miniki yanzu ka gane Allah ka gane wannan magana na kotu din to ka gane ni shawara ni na ga maka mota ni court kagane ai court din da wuri saboda kaga to yanzu ana je court ana bani court din
sunana ya Alhaji Muhammad to mu wannan dage zabe sauraron kara da aka yi bai buzo mana da dadi ba saboda mu abinda muke bukata a rayuwar mu dullo nan kuma baya ne ba ma mu anan jihar Bauchi ba jihohi da yawa irin wannan kuma baya ne ba ma murna da shi ko ba ma farin ciki matukar irin wannan shari'a ba ita muke bukata ba a wannan lokaci abinda ba ma bukatar shi a bisa manyan alƙalan kasar nan kenan dukkan bakon baya sanadiyan rikicewar kasar nan irin wannan shari'an da suke yi idan mai gaskiya yana da gaskiya menene ne daga sauraron kara a yanke a ba kowa da masa kowa ya je ya ci gaba da alkhairi yanzu irin wannan shike haddasa hayaniya da kashe mutane tun daga abin da yake iya faruwa a wasu jihohi sanadiyan irin wannan jama'a mu gaskiya
sunana Haruna Mandaps to yadda muke ganin wannan shari'a wato yana ba mutane alaman tambaya su sashin shari'a na Najeriya ya kamata su kinsa gidansu duk abin da za su yi su kinsa gidansu abin da sun san gaskiya ne su yi shi kar su bari wani ko wasu suna tuzarta su yi abubuwan da ba daidai ba amma idan ka shirya dama ka ce ka shirya za ka yi shari'a ka sake dagawa to dole dan adam azizi ne sai a fara tunanin ko da wani abu ne amma ni shawaran da zan bayar kawai sashin shari'a su yi adalci su yi abin da ya kamata
sunana injiniya Baffa Dattishira ka san ita shari'a sabanin hankali ne abinda mu za mu fahimta daban abinda su za su hanga daban sa'annan kuma muna kyautar da san cewa adalci shi yake kawowa a ci gaba da daga shari'a har a tabbatar an binciki me yake tafiya
ni sunana Hajji Arabiya da Muhassan Jahun mu yanjar Bauchi ba mu da wani fargaba akan wannan al'amari na kotu saboda mun tabbatar kan cewa kotu tana shirin ta ne kuma kotu za ta ba da gaskiya wa mai gaskiya mu ba mu da wani fargaba jihar Bauchi
to an jima kadan za a kira wayoyin mu a bayyana ra'ayi game da wannan dambarwa na dage yanke hukunci kan kararrakin zabuka da kotun koli take yi kafin nan a shagata da wannan
kabar kuka akure arkadancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka akure arkadancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka talaka kabar kuka akure arkadancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Sauraro mun samu kira na farko daga Kwantagora a can jihar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Haji Aisha kira magana da injiniya mai jero makeri lulu Kwantagora jihar Niger.
Na'am.
Wato gaskiya alhamdulillah alhamdulillah wato kuma kotuna ya dace wanga dalili da ake yi a bayyane shi. Azan kai hukunci a adalci ya kamata amma a cikin shari'a a cikin shari'a gaskiya bai dace ba mu muna murna a adalci wanda an kai mu gumugu wurin zabe shi aina dabbaji don an ka je kotu da gaskiya ba wanda yake da hakki dan haka mu muna hulin ciki haka kuma Allah ya ba da nasara ai gaskiya ba mai gaskiya haku da rashi
to amin mun gode bari mu je daga Niger bari mu je Katsina wake kan layi daga Katsina
kana baka da Abdullahi shi ai buka bakawa karaba ko fata karawa daga jaka sana
na'am me ra'ayinka ga
ya wani ra'ayi na cewa kisa ita shi ta nan zabe musamman kara
haka
shi mutum idan baka mai da ke so ba sai ga baka mai daidai ba kuma su alƙalai a kalla suna yin kokarin su kuma ta shar'a dole kai nazarin ta kai a hankali ka gano mai gaskiya mai gaskiya ka gano mai gaskiya kuma dole ya haƙuri ya kai ra'ayi nake nan gungiya ta cikuraya
to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu sake koma Niger wake kan layi daga Niger
ne wanke mula ne daga garin mai godiya a Kimba
na'am
to ni ra'ayi na game da anihin wannan shari'a da aka yi wanda aka yanke hukunci da wanda ba a yanke ba duk wanda aka yanke mu hukunci sai su haƙuri da abin da suka gani
haka
hukumo wanda ba aike mu hukunci ba to duk abun zan samu nan zagaban shi ya kuri da kuma shari'a Najeriya ne abun ta gada kenan
to wani shawara zaka bayar
to ni shawara da zan bayar abun da yake hakikanin gaskiya shi ya kamata a ce an zartar da shi ba wai anihin abun da za a gani a takarda ko ku a ra'ayi ba wanda yake ba abun da sabanin abun da yan jihohin suke bukata ba
haka to madalla mun gode to mun gode mai wankin hula daga Niger bari mu tafi Nasarawa waye akan layi daga Nasarawa
kuma magana da Iliya Bakanike radio daga akon daga Nasarawa
na'am
Nasarawa
to me ra'ayinka akan wannan dambarwa
to ni ma ra'ayi na dai kaman dai yanda wanne magana yanzu din da yayi abin da ya zama gaskiya shine za a bayyana kawai wannan maganar da gidage nan da Allah su ya kuri da shi ko ka san mun nan zaman lafiya muke nema da kwanciyar hankali abin da muka zaba shi muke so mu kawo
to madalla mun gode da wannan ra'ayinka bari mu je jihar Plateau wake kan layi a Plateau
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
duna na Muhammad Jirado Langai daga Karmar Kumar Mangu jihar Plateau Nigeria
na'am
ra'ayina game da dage wannan sauraron ainihin kara ni abin da zan faɗi shi ne ai bai kamata ma jama'a su damu ba tunda su alƙalai saboda cancantar su ne aka naɗa su akan wannan aiki kuma ɗage sauraron nan ba mamaki zai ba su dama su yi cikakken bincike ne game da ainihin wannan ɗaukar da aka yi mu dai fatanmu a yi gaskiya babban abin kenan ni dai shawar da labari kenan don Allah a bai ne gaskiya gaskiyansa kuma shi wanda aka bai samu nasara ba sai ya haƙuri domin lokaci da yawa
ina
fata a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to Allah ya sa madalla da wannan ra'ayi naka to bari kuma mu garzaya Bauchi Bauchi wake kan layi a Bauchi
sashen Hausa na Mali Amurka mai magana Samaila Isfawa kafin ma da jikar hukumar garin zuwa jihar Bauchi
na'am wa alaikum assalam
to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jami'ar APC dai garaje dai da yau kanji dai babu a Najeriya abin da dai ake yi da din dai ma yanzu shi ake yi
to ai muna batun dage sauraron kararraki ne yanke hukunci ne na kararrakin
nan da garajiya ma ai da yau abin da aka ce za a yi gaskiya a kasar nan ina gaskiya ana tukuku Buhari ya sun tukuku ya abu ai tukuku ya abu akai ai garajiya ma da yau menene canjin da aka samu a Najeriya a daga wannan jiha, a ce wannan jiha, a kwace wannan jiha. Ai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah za amana da bidda ga alƙairi. Mai magana Sama'il ɗan Sawa karamar kumar Ganjuwa jihar Bauchi.
To madalla daga Ganjuwa bari mu ji wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna jinka daga ina ake kiran mu?
Sunana Umar Dukjarima daga karamar hukumar Dambuwa jihar Borno.
Na'am. Daga Dambuwa. To me ra'ayinka akan wannan?
Hakikanin gaskiya na ji dadin samun ku da yau nayi kuma zan ci gaba da kiran ku.
Haka. Mun gode.
To ra'ayina kuma akan game da siyasar mu na Najeriya shine. Muna roƙo shugabannin mu na siyasa su kai zuciya nesa ko yaushe su kasance suna ba talakawa haƙƙinsu, a nan ne za a samu sauƙin shari'o'i da sauƙin sauran rigingimu.
Na'am.
Na gode. Sunana Umar Dukjarima daga karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno.
To madalla daga Dambuwa bari mu garzaya Jigawa. Jigawa wake kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
Barka da yammaci.
Barka ka dai. To me ra'ayinka game da wannan dage-dagen yanke hukunci da ake?
To kafin mutuwa na zan miƙa ta'ziya ga 'yan uwana da aka musu rahi. Wallahi akwai ɗan majalisar mu da Yusuf Alhaji Muhammadu Fagewa Gawo, ina masa ta'ziya. Allah huje sa ya huta. Allah ya kafuta
masa. Amin amin.
Kuma mama ya ce tara su shi ma ina masa ta'aziyya. Allah abin ji gafarta mata.
To Allah ya gafarta musu, ya gafarta duka. To muna jinka. To ina ji dai dama bugowa yayi ta'aziyya. Bari mu garzaya Kaduna. Daga Kaduna wake kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malama Aisha barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Na'am. Mai rikoda, mai rediyo da rikoda.
To alhamdulillah.
To me ra'ayinka game da wannan?
Na ga kira dan sa kasar kirajin rikoda ai. To alhamdulillah, dangane da wannan abin da yake faruwa dangane da ita kanta shari'a a Najeriya. Ai kamar inda Malam Bahaushe yake cewa shari'a sabanin hankali.
Haka.
To ya kamata dai a ce su wa'annan alƙalai su riƙa tabbatar da duk irin shari'an da ta zo gurin su a ƙoƙari ana yanke hukunci domin a sallama mutane. Saboda idan kika ɗauka kin ga irin maganar siyasar nan, yanzu kika kamar maganar jihar Kano, kullum mutane suna ta tsayawa suna ta cewa suna dako za a yi shari'a tsakanin Ganduje da shi Abba. To kin ga wannan takimantar da ya faru ne yau dinnan, kin ga abubuwan da yake nuna mutane alƙalman cewa ita kanta shari'a ana yin ta yanda ya kamata, kuma za a yi yanke hukuncin da ya kamata. Muna fatan ba mu ji daɗin ma da aka ɗage ta Kano ba, amma dai muna fatan Allah ya kai mu lokacin da za a yi wannan shari'a akan kowa yanda matsayin shi. Alhaji Musa Garu ya tashi lafiya.
To mai rediyo da rikoda da kai za mu rufe wannan babu. Mun gode wa kowannen ku da ya bugo ya ba da gudumawa, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda ake mako na 13 a wasannin Super League na ƙwallon ƙafa na ƙasar, inda Jangwarzo Football Club ta Maradi da ke karɓar bakuncin Adar Football Club ta Tawa ta yi nasara 2 da nema, sai Ayas Fan ta Soja ta shakashi a hannun Sahel Sporting Club ta Wambrin Yamai da ci 1 da nema. A Erso Nideb ta lailaye Irana Football Club ta Arlet Jihar Agadez da 1 da nema, sai Olympic Football Club ta Wambrin Yamai ta shakashi a hannun Racing Football Club ta Bukoki ta mata ya mai da 3 da nema. ES Gendarmerie ta Bambirin ya mai tawa AS Police ta ya mai ta 'yan sanda 2 da nema, 3 da 1 ne. AS Douane ta Custom ta wa AS Garde National du Niger, sai AS Nigelec ta wutar lantarki da tawa Espoir ta da Magaram 3 da nema. A wasannin da suka gabata a mako na 12, Nigelec din ce ta yi nasara gaban AS Douane da ci 1 da nema, Espoir ta wa Adar 1 da nema, sai Jangwarzo Football Club da tawa Irana 2 da nema. Olympic ta yi banza da AS Police, yayin da Racing Football Club ta Bukoki tawa AS Fan 2 da 1, AS Unideb tawa Sahel Sporting Club 3 da 1, yayin da ESGN Gendarmerie National tawa AS Gard National 1 da nema. A wasannin na ƙwallon ƙafa na Super League na Jamhuriyar Niger, Union Sportive de la Gendarmerie National ce ke kan gaba da maki 29, sai ta biyo AS Unideb ta Mam Petr da maki 27. Ta
23 Sahel Sporting Club ta murnya mai da maki 23 CAS Douan ita ma ta mai ta custom da maki 21 AS Garde National de Niger tana ta biyar da maki 21 AS Fon ta soja ita ce ta shida da maki 20 CAS Police ta ɗan sanda tana ta bakwai da maki 17 Jangwarzo Football Club ta Marat tana ta takwas da maki 17 yayin da Racing Football Club ta Bukoki ita ma ta mai take ta tara da maki 17 CAS Ninjelek ta wutar lantarki tana ta 10 da maki 14 Olympic Football Club ta mai tana ta 11 da maki 12 da 12 ita ce Adar Football Club ta Tawa da maki 11 Irana Football Club ta Arlet jahar Agadez tana ta 13 da maki 11 yayin da Espoir Football Club ta Zandar take Bundi da maki 9 kawai idan muka leka kasar Faransa yanzu haka ana jira yanda ta ci ba game da sirrin dan wasan kwallon kafa na kasar Uruguay Edinson Cavani wanda tun isar Mauro Icardi a club din Paris Saint-Germain ya rasa wurinsa illa dai yana samun dan lokacin da yake buga lokaci zuwa lokaci inda ana wasa abinda kuma yasa dan wasar ke neman ficewa daga club din na Paris Saint-Germain zuwa Atletico de Madrid sai dai shugabannin kungiyar na Paris Saint-Germain sun ce ba su da niyyar sirrin dan wasar saboda suna buƙatar sa a wasanni na gaba wannan kakar ta wannan shekara sai dai a yau din nan mujallu da dama dake maganar wasanni a kasar Spain sun ce club din na Paris Saint-Germain na kasar Faransa ya nemi a bashi zunzurutun kudi miliyan 30 na euro kamin ya sayar dan wasar da yace yana yunkurin ganin ya kai karshen kontragin sa a cikin watan June mai zuwa na wannan shekara idan Allah ya kai mu a club din na Paris Saint-Germain ta kasar Faransa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
da fata ƴan wasa za su takale da lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci labarai a takaice.
Shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce a gobe Laraba majalisar za ta kada kuri'a kan batun tura tuhume-tuhumen da suke yi akan shugaba Trump ga majalisar dattawan kasar. Wannan mataki dai zai kara kusanto da batun tsige shugaba Trump. Pelosi ta bayyana hakan ne a watsarwa da ta fitar jim kadan bayan wata ganawar sirri da suka yi da ƴan jam'iyyar Democrat da ke majalisar ta wakilai wacce kusan wata guda da ya gabata ta kada kuri'ar amincewa da tsige shugaban na Amurka bisa tuhume-tuhumen da suka shafi yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko a binciken da majalisar ke yi. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya alƙawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine yana mai bayyana al'amarin da abin da duniya ba za ta lamunta ba. A wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin Rouhani ya buƙaci a kafa wata kotu ta musamman sannan ya ce duniya fa ta sa ido kan abin matakin da za su ɗauka. Haka zalika a yau Talata wani mai magana da yawun ɓangaren shari'ar ƙasar ya ce an damƙe wasu mutane saboda rawar da suka taka wajen kakkaɓo jirgin to amma bai bayyana yawansu da kuma nasabarsu da al'amarin ba. A yau Talata Burtaniya, Faransa da Jamus suka ce yin watsi da matsayar nukiliyar 2015 da aka cimma da ƙasar Iran ta yi ya sa ba su da wani zabi illa su gabatar da al'amarin a gaban kwamitin sasanta takaddamar da ya shafi wannan yarjejeniya. Kasashen sun ce su kan sun yanke sauke nauyin da ya rataya a wuyansu kamar yadda aka tanada a jadawalin aiwatarwa ciki har da ɗage takunkumin tattalin arziki ma Iran da kuma ɗaukar matakan gudanar da cinikayya da ƙasar.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin namu da sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya saki sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video a shafukan mu na internet wato voahausa.com. yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Lagos Gresham da ta hada wannan shiri baki ɗayansa sai engineer mu na yau Justin Aisha Sule ce ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.